sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin mu dake nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja akan mita 16 21 25 sai kuma akan yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noman dalar da niya a jamhuriyar Niger sai kuma alfa radio a Kumasi Ghana Mi sauraro barkamu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wannan shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka dake nan Abuja wanda ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar a cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji cewa Kungiyoyi da al'ummar kudancin jihar Kaduna na ci gaba da laliban mafita game da hawa-hawar hare-hare da ake samu a yankin. A jihar Sokoto akwai magungunan gargajiya da ake tunanin za su yi tasiri wajen magance cutar coronavirus. Amma fa sai hukuma sun tabbatar da haka. Daga jamhuriyar Niger kuma akwai labarin matsin lamba domin shugaban Mali Ibrahim Boubacar Keita ya sauka daga mulki. Akwai mu dauke da shirin tubalin tsaro. Sannan daga ƙarshe mu kawo muku sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka kafin dukkan waɗannan a dakacin labarin duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron kasa da kasa don tarawa kasar Lebanon kudin tallafi amma yayi kashedin cewa ba za a bawa shugabannin Lebanon kudaden ba tare da wani sharadi ba Macron shine shugaban kasar waje na farko da ya ziyarci Lebanon bayan mummunar fashewar da ta faru a tashar jirgin ruwa ta birnin Beirut lamarin da ya haddasa rushewar gine-gine da konewar motoci da kura Ajiya Alhamis Macron ya ce duk wasu kuɗi da za a tara don taimakawa Beirut dole ne su zo da sharadin abin da ya kira sabon tsari na siyasa wanda zai maye gurbin tsarin da al'ummar kasar ba su amince da shi ba idan ba aiwatar da sauye-sauye ba Lebanon za ta ci gaba da nutsewa abin da ya faɗa kenan lokacin taron manema labarai abinda kuma ake bukata a nan shine sauyin siyasa bai kamata a ce fashewar da ta faru ce ta kawo sauyi ba Macron ya kuma ce kungiyoyin agaji da mabukata ya kamata a ba kudin agajin na Beirut kai tsaye Wani karaman jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun Murtaniya mutum daya daga cikin su ya tsira a cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice ta ce wanda ya tsira daga kasar Gini ya fito kuma sauran waɗanda ke cikin jirgin daga kasashen Afirka dake yankin kudu da Sahara suka fito ga dukkan alamu karamin jirgin ruwan na kan hanyar sa ne zuwa tsibirin Kanari Wannan mummunan sakamakon azzaluman masu fatauci da safaran mutane da ke shirya tafiye-tafiye ta teku ne, inji Charlie Yaxley, wani mai magana da yawun hukumar ta UNHCR a shafin Twitter. Ministan harkokin cikin gidan Spain ya ce kimanin bakin haure 2,800 ne suka isa tsibirin na Canary tsakanin watan Janairu da Yuli a bana adadin ya linka har sau 5 a daidai wannan lokaci a bara shugaban Amurka Donald Trump yayi hasashen cewa ta yu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaben dake tafi kasa da kwanaki 90 kenan ina da kwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokaci abinda Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis daga baya a lokacin da yake jawabi a wata masana'antar sarrafa na rori daban-daban a jihar Ohio Trump ya nanata cewa za a samu rigakafin nan ba da jimawa ba yace yana fatan kafin karshen shekarar nan masana fannin kimiyya ciki har da ƙwararru a fannin cututtuka masu yaduwa irin su Dr. Anthony Fauci wanda kuma yake cikin kwamitin sa ido kan annobar coronavirus na White House na hasashen babu daya daga cikin tsarin magungunan rigakafin da ake gwajin su kan bil adama a yanzu za a kammala aikin su har sai karshen shekara ko farkon shekarar 2021. A jiya Alhamis, gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne dake ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike dake bakin iyakar kasar inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu.
Kudancin Kaduna da kuma harharar rayuwa dai na cikin manyan dalilan da ake ganin suna hura wutan rikicin kudancin Kaduna, amma al'ummar yankin sun ce abin ya isa haka. Wakilinmu Isa Lawan Ikara na dauke da cikakken bayani.
Kungiyar Fulani mata ta kudancin jihar Kaduna dai na ganin ba maganar matsalar tattalin arziki ko kuma addini ce ke sabbaba rikicin kudancin jihar Kaduna ba, musamman ganin yadda al'ummomin kudancin jihar Kaduna ke zaune lafiya da juna a baya, inji shugabar kungiyar Hajiya Hafsat Adamu Zangon Katab.
Akwai lokacin da gaba daya muna yara duk rugan ba filata ne zaka tadda tukunya, in mata sun kai biyar a rugan zaka tadda tukunyan alade guda biyar kowace da wanda take tara maruwan alade. Iya kuma a waye gari bamu yadda akan wai addini bane, bamu yadda ba kuma akan gona bane. Da duk inda ba fulata ne ya ga baka tafe zai ji kamar ya ga dan uwan shi. Duk inda baka tafe ya ga ba fulata ne kamar ya ga dan uwan shi. Amma yanzu kun bata ma kansu suna. Da ba sa yadda ayi tashin hankali tsakanin Bahaushe ko da Bafulata ne, amma yanzu yaran su sun fi karfin su, don Allah don Annabi su yi fi karfin yayan su, ba yayan su su fi karfin su ba, in ba su fi ba to gwamnati ta fi karfin su.
Ramuwar gayya tsakanin al'ummomin kudancin jihar Kaduna dai na cikin dalilan da ake ganin su suke sabbaba harare a yankin kudancin jihar baki daya. Amma dai mataimakiyar shugabar mata ta kungiyar Miyar ta Allah ta kasa baki daya Hajiya Khadija Haruna Ardido na ganin dole ne a ja layi game da wannan batu.
Abinda ake nufi da reprisal idan ka kashe wani wanda ka kashe ya dawo ya rama, zaka ga cewa wani sun fito daga wani gurin an tare su an kashe su, waɗanda suka tsira sun je sun dawo sun rama, ya za a yi mazauni wanda ke dama tun farko bai yi wani abu ba sannan yanzu a ce ya rama? Shin su ba su dubawa su ga cewa kabilansu suna wani gurin, idan yau aka ce kowa ya rama za a zauna lafiya? Matasan su ba za a yi yadda za a yi su samu yadda za su yi ba, sai kullun ma mallam babu wani abu sai fitina, to su zauna su yi abinda ya kamata don ci gaba.
To ko me ke kawo yawan tare hanya da zaran an sami matsala a yankin na kudancin jihar Kaduna? Mr. Luka Biniyar shine mai magana da yawun kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ta Sokapo.
Abin da ya faru da aka yara suka tare hanya a Zangon Katab shine wani matasa da aka kashe a gonar shi outside Zangon Katab town, shine yara suka blocking hanya suka fara protest.
Amma su yaran lokacin da suka tare hanya su ba su kashe kowa ba?
Ni ban san ko sun kashe kowa ba. Kun ce kun ka sojoji da police, to ya yara za su yi tare hanya su kashe mutane?
Anya Malam Luka, kuna ganin wannan rikici na kudancin Kaduna ko zai kawo karshe?
Ni mun tabbata idan wanda suke mana mulki musamman gwamnati na yau in yana son wannan rikicin ya kare, shi ya san abin da zai yi.
Sai dai shi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai na ganin hakuri da juna da kuma bin dokokin kasa ne kawai maganin matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna.
Mutane su hakuri da juna su zauna lafiya, in an maka laifi ka gaya ma hukuma ko shugabannin al'umma su kokari su kawo sulhu, in sulhu bai yiwu ba yan sanda su shigo da soja a hukunta wanda ya laifi, shi ne kadai za a samu zaman lafiya. In kowa ya ce shi ma hukuma ne zai dauki doka ba wanda zai zauna lafiya.
Har yanzu yanzu dai wasu daga cikin yankunan kananan hukumomin da ke kudancin jihar Kaduna na cikin dokar nan ta hana zirga-zirga, a inda gwamnatin jihar Kaduna da wasu kungiyoyi da kuma jami'an tsaro ke cewa suna ta kokari ne na nuban mafita game da matsalolin tsaro a yankin baki daya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaishe ka Isa. To anan kuma a daidai lokacin da duniya ke ci gaba da fuskantar matsaloli da cutar coronavirus ke haifarwa, a jihar Sokoto an samu masu magungunan gargajiya da ake tunanin za su yi tasiri sosai wajen magance cutar, amma sai hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta gudanar da bincike akai tukunna. Wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
samun waɗannan magungunan gargajiya ya biyo bayan yakwar da dan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar kananan hukumomin dangishoni bodin retreator Dr. Balarabe Shehu Kakali yayi kasancewar sa wakili a kwamitin da majalisar wakilai ta tarayya ta kafa da na adenci ko tare da samun hadaka da mutane masu ta'ammuli da magungunan gargajiya da sauran mutane da kan iya bada gudunmuwa game da yaki da cutar corona da sauran cututtukan da ke addabar jama'a mataimaki na musamman kuma mai magana da yawan dan majalisar Musa Sabushuni ya ce wannan ne yasa jama'a suka fansama ga bincike har aka samu na magunguna daga sarkin ganyi na karamar hukumomin Tureta da kuma a wani kauye mai suna Kalausa cikin yankin Rudu a karamar hukumomin Dangishoni duk a cikin mazabar dan majalisar
wannan magani da aka samu an tabbatar da cewa tunda ita wannan cuta ta corona tana da nasaba da mura mai tsanani da sauran zazzabi kuma mun kasance nan ita karamar hukumomin Dangishoni nan ne inda gwamnatin jiha ta kawo wata santa wanda ake kede masu wannan rashin lafiya ta wanda corona din ta kama akwai wani wanda aka ce amba wannan magani din yana hada da ruwan Lipton yana sha kuma Allah shi cikin iko ne Allah ya kawar da abin ya dauke so sai aka ga cewa idan dai haka ne domin ba a san cewa wannan din abin ana so a gano cewa shin wannan abin da aka bashi shine yayin musabbabin waraka kai ko kuma wurin wani abu ne to yasa jama'a suka ga cewa akwai bukatar a kawo wannan magani domin a tahe da shi a gwada
dan majalisar da kasa ya jagoranci al'umma domin gabatar da wadannan magunguna a ofishin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna da ke Sokoto
kuma ina ga ma wannan magungunan a yanzu aka samu na tattaunawa da sauran wasu manyan dakunan bincike da ke America a jihar Minnesota da kuma Ohio a waɗanda su ma da muka yi musu wasu shirin Allah a turo musu domin suna bidan magunguna wurjanjan na wannan magani na COVID-19 su ma su gwada su gani ko za a dace gwadawa za a yi kuma insha Allah za a dace saboda yanzu babu magani kaga insha Allah in aka samu nasara duniya za ta amfana
jami'an gudanarwa na ofishin hukumar NAFDAC ya ce da masu nade suna neman jama'a jihar Sokoto musamman masu magungunan gargajiya akan su zo su register da hukumar domin a riƙa bincike akan magungunan su ko da za su amfani al'umma
ba wannan da aka kawo na yau din gaskiya ba karamin hoɓɓasa bane daga honorable Kakali kuma haka muna fata sauran masu maganin gargajiya za su bi sahu na waɗanda suka kawo waɗannan saboda su ma a bincika kuma a mashi rajista don amfanin dukkan al'umma.
Na tuntuɓi kwamishinan lafiya na jihar Sokoto wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona Dr. Muhammadu Al-Innami akan wannan batun.
Eh to ya rubuto muna cewa suna a kowarin da suke da wannan magani. So ba za a iya cewa maganin corona ne ba sai an bincike an tabbatar da shi. So it's better a ce akwai wani magani wanda ana hasashen kilan yana iya maganin corona. Gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya ba da umarni ya ce a kawo maganin nan na Madagascar aka kawo shi. Da aka yi bincike na da suka yi bincike suka gano wannan maganin bai da wani tasiri bai da wani umarni ga rashin lafiya.
Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Mun gode Muhammad da ɗimbin masu sauraron muryar Amurka akan mita 16, 21 da 25. Yanzu sai jamhuriyar Niger inda wakilin sashen Hausa Sulaiman Muminin Barma ya yi hira da shugaban jam'iyyar MPP muna tare Alhaji Abdu Mamman Lukuku a game da gargaɗi da 'yan siyasar Niger suka yi ga ƙungiyar ECOWAS akan ta daraja buƙatar mutanen ƙasar Mali ta yanda za a kawo ƙarshen hatsaniyar da ta ɓarke a ƙasar ga yanda hirarsu ta kasance.
Duk abin da ya shafi ƙasar Mali ya shafi ƙasar Niger ya shafi ƙasashe waɗanda ake yi gare ta. Ni da na gani mahaita guda ce Ibrahim Abubakar Keta shi Murabu. Tunda inda al'umma sun ka ce ba su wanda sun ka zaɓe ka dama suna sun ka zaɓe shi ba su duk kwanga da ka gani. Su sun ka zaɓe shi ba yanzu sun ce ba su yankuri ya aji amma aji wanda sa shi kashi irin aji wanga na gudu irin na Burkina sheka sai ce musu ya bari president din assembly ya dauka in akwai in babu abin da abinda dokokin su da cewa ai
to amma kungiyar sai dawo ta ce zancen Ibrahim Abubakar Keita yayi murabus bai ma taso ba kasancewar sa zababban shugaba ne wanda ya kamata a bari ya kammala wa'adin mulkin sa
blaz kan faru ba zababban shugaba na ba da mutanen Burkina sun ka ce ba son shi bai tai ba in ji ba san mutum ba san shirin ba wani zabe da ba Allah ya zabe kai da sai da maritin an kace ba san ka ba ka sauka ni ga no gani inda ana so a ka kwanci hankali shi sauka kuma shi sauka to abun bai lalace gari shi ba tunda mu sun kafashin Afrika yan ka fara irin maganar to karshen alewa kasa kenan so za za shiga
hujjojin da su yan adawa na M5 suka bada kana ganin suna da karfin da zai sa lalle lalle shi dar Ibrahim Abubakar Keita daga mukamin sa na shugaban kasa ita kadai ce hanyar da za ta bada damar warware wannan
a ita kada ce shi an ka zaba kuma bai an ka tattabar gaza diyan shi yan uwan shi wani ya ka ce abun siyasa shi su canyi wangal su canyi wangal ana haka nan shi ne an ka zaba ba su an ka zaba kenan tun da ya bari an ka yi tabar gaza shi rungumi kaddara kamar da Hausa ga cewa yan rawa ba su kenan ba amma kashi ce shi tsaya har akai ga kara kashe mutane tunda duk abu in zanga zanga ta kai wanda aka kashe mutane mu mun yi Allah wadde da wannan
wata hanya ce kake ganin ya kamata sai da yawo ta bi dan ganin bangalolin da ke wannan rikici sun saurari shawarorin da ta zo da su
a duk abin da jama'a ga su demokarasiya ce muke demokarasiya ko mulki ne na jama'a da jama'a saboda jama'a ko dama mu muna yaki na cewa sai da yawo tayi bayan danna ma maikanta waɗanda ba su da wani daraja koko an ɗebe musu daraja su sai ba gari su ta komo bayan al'umma san san sai da wata al'umma kenan abinda al'umma ga so shine aka babu wanda ya kamata shi taho cikin wata ƙasa kace ga abinda jama'a ga so kai ba ku sai mali shekara nawa ana haƙi muna tura kan ƙasan mu muna tura kan ƙasashen wasu suna zuwa suna haƙi ana kashe su to da ya zanto harka gudunmuwa ta mun ka ai mu yi hankuri ko amma yanzu suke ɗan mali sun ce ba son shi kawai babu wata sai da yawo babu wata ino african babu wata ino european ɗan mali abinda suka so ai musu shi ai burkina an yi shi zama lahiya kenan ko yanzu inda an ce a rike blazkan fauri ana zama lahiya
akwai tayi na gwamnatin hadin kai da shi Ibrahim
wannan iska ne tayi musu
wannan iska akwai ɗan majalisa 31
iska ne wannan iska ne wannan ko an kawo su ba tayi shi murabus kawai ko an kawo ne ko an gyara ba tayi to waɗancan da an ka zaba su suna ra waɗanga 30 ɗin waɗanda an da ya hasanta sai musu suna ra kuma gwamnati yau eh an ka ce ai gwamnati irin na kawancan da mutane ga cewa ba gwamnati wanda su ƙan ƙasa ga amincewa dama rabin ƙasa na a tsagare shi demokarasiya ce ake yi ba mulkin duniya ba
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirinmu na gaba Hassan Maina Kaina gare ka
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba batun wani harin da aka kaiwa tawagar gwamnatin jihar Borno Farfesa Injiniya Babagana Umar Zulum ne a garin Baga al'amarin da ya haddasa tafka muhawara mai zafi a ciki da wajen jihar Borno dangane da wace da alhakin kai wannan hari
Baga sojoji sun kai dubu da 200 shekara daya suna mil four da cikin Baga kilomita kudu ne ba su karbi wannan garin ba ja mun je ka gani abin da ya faru sojoji suka bubbuka bindiga kowa ya koma don saboda haka wannan ba wani yarda bane amma dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa ga musu shiga garin nan amma a karshe dole ne mu tabbatar in wannan abin ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da marubin mu kamar yadda aka yi a Lola mutane 2,300 su ga da police na wanda mu je mu doki bada ban san amfanin soja nan ba soja 2,200 suna baga
it is strong accusation we investigated it immediately
nan babbar magana ce tuni muka bincike wannan zargi kuma bai da tushe ballanta na makama ai ko da jin karar bindigar ma ba irin bindigar mu da aka saba amfani da su bane na yau da kullum
kifi da karamin kifi da ake a baga akwai bayanan da ke nuna cewa akwai makirci da ke tattare da yadda ake gudanar da sana'ar din da kamun kifin wanda kuma bayanan sun nuna cewa akwai hannun manya-manyan jami'an soja a cikin shi wannan
Shi dai gwamnati Zulum ya ce ba zai yi shiru ba yayin da ake ci gaba da kashe talakawansa ba ji ba gani yana zargin sojojin Najeriya da yin zagon ƙasa a harkar tsaro a jihar ta Borno daga Maiduguri wakilinmu Haruna Dauda ya hada mana wannan rahoto
gwamnati ya ce al'umma na suna shan wuya kuma lokaci yayi da zan faɗi gaskiya komai da cinta na game da irin matsalolin da ake fuskanta a wannan jiha gwamnati ya kuma sake nana ta cewa ana ma wannan batu na harkokin tsaro zagon ƙasa wanda kuma kusan shine karo na hudu gwamnati mai meta irin wannan batu
constitution warra na dara military are farming all over the all the land denying access to the common land for them to farm what justification do they have for not allowing our people to go back to the ancestral homes to begin their normal farming activities
shi idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su kudin ga kuma noma akai to me dalilin za su hana mutane ko magarin ruwan su da su gaba da gudanar da rayuwarsu da maharkokin noman su
then resolute remain calm only God can give power I'm not after second time
yace a tattace nake kuma a tsaye nake Allah ne kawai yake bada mulki ban damu ko in sake dawowa karo na biyu a matsayin gwamna ba idan har Allah ya banda raina na kammala wannan wa'adi na gode wa Allah yace batun in ja bakina yin shiru a matsayin na gwamna an ga mutane kusan miliyan 6 suna mutuwa wannan jiha hakan ba zai min kyau ba ta haka dole ne amma da abin da ke damu a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum
a ɗaya bangaren kuma headquarters tsaron Najeriya ta ta maida martani akan zargin na gwamnatin Zulum.
It is strong accusation.
Major General John Enenche ne hedkwatar tsaron Najeriya kenan ke maida martani ga gwamnatin Zulum. Duk da irin wannan zargi babban abin damuwa ne a bangaren mahukuntan sojoji. Amma tuni muka fara daukar mataki. Ashe zagon kasa kamar fa ka baiwa mai reno renan jariri ne. Ace kuma mai renon ya kashe wannan jariri. Wannan babbar magana ce. Tuni muka binciki wannan zargi kuma bai da tushe ballantana maka ma. Ai ko da jin karar bindigar ma ba irin bindigar mu da aka saba amfani da su bane na yau da kullum. Saboda mu tun amma matakin horazuwa muka nakalci karar bindigogi wato ko killer FN ce ko Kalashnikov ce ko Jibril ce ko kuma GPMG ce mu da muke ta fafatawa waɗannan mugan ƴan ta'addan Boko Haram ai mun san halin su a saboda haka bisa kalilan cewar da muka yi wannan aika aikar ƴan Boko Haram ne ga gwamnatin Zulum don haka wannan ba wani batun zagon kasa bane
so I can confidently tell the public that it is not anything sabotage from the tactical operational or strategic level.
Kwana daya bayan kai wannan hari ga tawagar gwamnan jihar ta Borno gwamnan Farfesa Babagana Umar Zulum yayi wa manema labarai karin bayani
mun zo nan garin kukawa daga kwana uku da ya shige mutane sun kai kamar 2500 nan garin mun ba abinci ma mutane ya kai 80 sauran yaran su ne ba yadda zai gwamnati ko mutane agaji su zo su bada abinci ma mutane da libiyar abinda muke so ba wani abu bane mutane su koma garin su musamman baga chadi mutane da suna noma a chadi sun kai kamar miliyan 10 amma yau ba kowa a cikin baga baga sojoji sun kai 2200 shekara daya suna mil 4 da cikin baga kilometer kudu ne ba su karbi wannan garin ba ja mun je ka gani abin da ya faru sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma sai saboda haka wannan ba bun yarda bane ba abinda za a ce eh gashi wannan kafa yayi lefi ba ko ba barata ba zan ce yayi wani abu ba amma dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa ga musu shiga garin nan amma a karshe dole ne mu tabbatar in wannan abin ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da marbin mu kamar yadda aka yi a Yola mutane 2300 mu shiga da police na wanda mu jama dauki baga ban san amfanin soja nan ba soja 2200 suna baga across soja 1700 banda officers amil 4 soja 450 amunguno soja 900 kuna wani ce mun ba soja akwai sojoji abin ayo community mendugo zan jeje ne don saboda haka wannan abun ba rashin kaya bane ba rashin wani abu bane dole ne a duba me yasa wannan abu amma fa an ba mu wani abu ba mutane Borno state tsaya mutane Adamawa state tsaya in aka ce ana jin tsoro fa wannan abun ba zai kare ba
su ma a bangaren su masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na cewar duk da cewar dai sojoji su musanta wannan zargi da gwamnati Zulum ke musu amma duk da haka wannan zargi na gwamnati Zulum abin dubawa ne
wato in muna son mu yi nazarci wannan al'amari dole ne mu tambaye kanmu menene ake a baga kuma menene muhimmancin abin da ake a baga shi su da kamun kifi da ake a baga akwai bayanan da ke nuna cewa akwai makirci da ke tattare da yadda ake gudanar da sana'ar su din da kamun kifin wanda kuma bayanan sun nuna cewa akwai hannun manya-manyan jami'an soja a cikin shi wannan sannan kuma akwai hannun su kansu ƴan ta'addan a takaice dai matsintan da masu kamun kifin akwai bayanai da ke nuna cewa sun shiga wani yarjejeniya da shi da su waɗannan bangarori biyu wanda har ya bari ana ci gaba da kamun kifin ana kuma sana'ar su da kamun kifi a wannan yankin to waɗanda ke da fahimtar cewa waɗanda ke da amfana da wannan yarjejeniya su ne suka yi zagon ƙasa dalili gwamna ya je ne da niyyar ɗan gari su koma gari to idan har aka samu suka koma din shi wannan tsari da aka dade ana yi kuma ana wanda ke amfana da shi suna amfana da shi za su daina amfana to wayan suna da fahimtar cewa su waɗannan ne su ne suka yi shirya zagon ƙasa har aka yi kai mashi gwamna hari ba don komai ba don kar ya cimma burinsa na tabbatar da cewa ƴan mazauna garin nan sun koma garin sun ci gaba da sana'ar su kuma kamar yadda ya ce lallai akwai ayan tambaya idan har akwai sojoji fiye da 1000 a baga kuma ana ikirarin cewa akwai sauran rabazan ƴan kungiyar jama'atul alif nan da wata wani jihar ko na daular islamic state da ke afirka ta yamma a nan wurin me zai hana sojojin nan su je su tarwatsar da su lallai bayanai ya nuna cewa suna nan kuma yadda nake kamar akwai wani yarjejeniya ne wanda aka yi wanda kuma ya bar yanayin da ake ciki to shi gwamnati Zulum ya zo yana son ya tarwatsar da wannan yarjejeniya ba abin mamaki bane an samu irin wannan daron kasa an yi mishi a takeice ne idan hukuma tana son ta gano gaskiya wannan abin ta binciki ya akai sana'ar kifin nan me yake ciki ai su masuntan sun dade suna kirarin wannan kuma bayanai iri-iri sun fito akan wannan magana to lalle ya kamata ita hukumar rundunar sojan Najeriya da ma sauran bangarori na tsaro har da irin SSS da sauran su shiga su binciki wannan magana lalle yadda gwamnati yake akwai alamar dagon kasa a ciki amma ya bincike na kuddukuti bai nuna wani ne yake da hannu in ma yan Boko Haram din ne waye idan su kan su kawo haka ko kuma ya ba ta dama su kai har in kuma sojoji ne wanda suka yi don su bata tsarin da yake niyyar da yake dashi a bincika a ga duk da yake sojoji sun fitar da bayanai cewa sun wanke hannun su babu hannun jami'an su a ciki to amma bisa ga bayanan da mu muke dashi lalle akwai wata ciki akwai yiwuwar cewa akwai wanda suke son wannan abin ya ci gaba don su ci gaba da amfana
to masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu zo muku dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda Fiyo sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku ku kasance lafiya
a ƙarshen wannan shiri na musamman ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
cin hanci da gwada ƙarfi sune suka dabaibaye mulkin shugaban ƙasar Nicaragua Daniel Ortega Ortega da mukarabansa suna ci gaba da rashin mutunta kokarin da ake yi na mayar da Nicaragua bisa tafarkin demokradiyya da kuma damar shawo kan yaduwar annobar COVID-19 a jawabin da yayi wa taron majalisar kasashen nahiyar Amurka jakadan Amurka Carlos Trujillo ya ce yan kasar Nicaragua na fuskantar sabuwar barazana ta fuskar annobar COVID-19 haka kuma rashin daukar ingantaccen matakin gwamnati ya haifar da kasancewar al'amarin da kuma rasa rayukan jama'a wannan gwamnati ce da san bata damu da jama'ar ta ba gwamnati ce da kawai abin da ke gabanta shine yadda za ta dawwama akan mulki har abada haka kuma Jakara Trujillo ya bayyana cewa gwamnatin Ortega ta ci gaba da musgunawa tare da rufe bakin yan jarida da masu fafutuka da ke neman bayyana gaskiya tana kuma korar jami'an kiwon lafiya da ke fafutukar samun sahihan matakan kariya daga cutar a matsayin martani akan ayyukan cin hanci da rashawa na gwamnatin Ortega Amurka a ranar 17 ga watan Yuli ta bayyana kakaba karin takunkumi akan Juan Carlos Ortega Murillo da Jose George Mojica Mejia da kamfanonin sadarwa na Defoso da Mundo SA waɗannan matakan da aka dauka a gargashin dokar shugaban kasa ta 13,851 sun dakatar da dukkan kadarorin mutanen biyu da kamfanonin biyu da ke Amurka Kano kuma suka haramta wa Amurkawa yin mu'amala da su waɗannan mutanen da kamfanonin sun yi almundanar kudaden jama'a suka kuma raya kamfanonin su domin biyan bukatu na kashin kansu ko dalilan siyasa haka kuma sun rungumi ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ba da kwangilolin gwamnati Ortega Murillo ɗan shugaba Daniel Ortega da matamakiyar shugaban kasa Rosario Murillo suna mallakar kamfanin yada labarai na Defoso SA wanda suke amfani da shi wajen toshe bayyana ra'ayoyin jama'a da yada farfagandar gwamnatinsa da kuma kare munanan ayyuka da gwada karfi na Ortega kamfanonin Mujica da Mundo Digital SA sun dade suna amfana da ayyukan cin hanci da rashawa na mulkin Ortega kuma dukkan su domin azurta kansu da kuma baiwa mukarraban gwamnati damar guje wata kunkumi sakataren harkokin wajen Amurka wata sanarwa ya ce Amurka za ta ci gaba da daukar dukkan matakan da suka kamata domin tallafawa jama'ar kasar Nicaragua da kuma matsawa gwamnatin Ortega lambar ta daina takurawa da tursasawa yan kasar ta Nicaragua ta tabbatar da yancin fadar albarkacin baki kana kuma ta samar da kyakkyawan yanayin gudanar da sahihin zabe da zai kai ga komawar Nicaragua bisa tafarkin demokradiyya Shirin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar nake cewa ayi hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lafiya. Bismillah.